fadiyar asibitin haihuwa ta unguwar Talaa dake birnin Yamai kenan da halsin Alhamis din nan 4 ga watan Afrilu, inda dimbin jama'a suka hallara domin kaddamar da wani shirin musamman da ake kira Project Amplify PF, wanne a karkashin sa gwamnatocin Niger da Amurka ke hangen magance matsalar mace-macen mata da yara, lamarin da likitoci ke dangantawa da rashin saka tazara tsakanin wannan haihuwa da waccan. Dr. Iliyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'umar Niger.
Duk macen da za ta haihuwa a ce ta ta like ba ta cikin hatsarin bada rayuwarta, a ce ta dauki ciki ta samu ta yi wata tara nan ba ta samu bari ba, a ce in ta ai yaro nan ta aihe shi lahiya, a ce an rage rirsa a samu a rage mace-macen yara, a rage mace-macen mata. To kun ji muhimmancin wanga furoje
miliyan 10,000 na sefa ne kasar Amurka ta hanyar hukumar USAID za ta kashe domin wannan shiri na tsawon shekaru 5, wanda kuma za a aiwatar a yankunan Yamai da Zander da nufin sassauta wahalhalun jama'a a bisa la'akari da yadda matakin ka iya baiwa yara damar samun ilimi, yayin da iyayensu mata za su samu damar gudanar da wasu ayyukan cigaba, kamar yadda jakadan Amurka a Niger ambassador Eric P. Witeka ke faɗa.
With population growth rate being so fast, that makes health and education moving targets. It makes them much harder to develop and make meaningful progress in those two sectors.
Minister Ci Gaban Mata da Kare Yara Kanana Madam Elbak Zainabu Taribako ta jinjinawa wannan yunkuri da take ganin yana da alfano sosai ga rayuwar iyali.
Yau mace in ta zamanto a ce ta kasa riya 6 kuma kowace shekara ta aihu, ai tana kanta matar lahiyar kirki. Bata yi kwanan kirki ba. Ce ma zama da ke akwai sun yawa, shi da kanshi mijinta shi ma bai samu lahiya ba, saboda kullun yana hanyar likita, kullun yana kashin kudin magani.
To ko me ke ra'ayin jama'a akan wannan batu na tsarin iyali?
Mu muna ba da goyon baya bisa wannan sabon proje da Nijad USAID sun kai lance yau. Muna so kowa mata su gane su ba da goyon bayan su bisa sabon wanga proje da Amerikawa sun kawo muna.
Tsarin iyali bai da wani muhimmanci ko a bar mutane su haihu, bakin da Allah ya tsaga bai hana mishi abinci.
Shi ma Manzo Allah alaihi salam ya gaya masa abin shi da mutanen bayan shi kar su tozanta mata, su bari mata su huta, ya zaman yaro da wannan yaro sun samu sarari da ka kamata masu gidaje su bar mata su ba su dama su je su dauki magani.
War gidan shugaban kasar Niger Dr. Malika Isuhu da ke matsayin uwa a wannan biki ta yi kira ga shugabannin al'umma, wato sarakunan gargajiya da malamai da kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyi masu zaman kansu su dage don fahimtar da jama'a illolin da ke tattare da haihuwar rurrutsa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.